Mai sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan Kotun Magistrate mai lamba 40 karkashin mai shari'a Aisha Muhammad Yahaya inda kotun ta aike da wani matashi gidan gyaran hali wanda matashin da ƴan sanda suka gurfanar da shi a gaban wannan kotu bisa zargin kisan kai laifin da ya saba da sashi na 220 na kundin hukunta masu laifuka. Kunshin tuhumar ya bayyana cewa matashin mai suna Siraja Muhammad mazaunin unguwar Kofar Ruwa ana zargin sa da laifin kashe wani mutum mai suna Gambo Umar ta hanyar buga masa kwalban lemo a wuyansa kuma nan take rai halinsa a san unguwar ta Kofar Ruwa. A zaman kotun na yau an umarci Aminu Bulama Fage da ya fassara kunshin zargin, matashin kuma ya amsa laifin nan take. Kotun ta sanya ranar 14 ga watan gobe don a sake gabatar da shi. An kuma umarci shi lauyan gwamnati mai gabatar da kara da cewar ya gaggauta nemo wato kundin bincike domin ita gwamnatin jiha ta gurfanar da wannan matashi a kotun da take da hurumi. A daidai wannan lokaci ina hango matashin wanda ake zargi, wato ana kokarin fitowa da shi daga kotu. In Allah ya yarda zan yi kokarin zantawa da shi kuma zan sake dawowa domin a ji martanin wannan matashi. Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun Magistrate mai lamba 40 wadda take unguwar Zingeru.